أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق في الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bayana kai yan uwa ma sauraron mu na kusa da nesa ina muku sallama din ta addinin musulunci da ci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillah mun saki dawowa ci gaba da wannan karatu na fasarar littafin al-iziyya wanda a yau shine halakan mu ta 24 kuma in ba a manta ba a wancan lokaci mun kwana ne a cikin bayani mustahabban sallah wanda ayo ma za mu dora tunda ba mu kare su ba za mu dora inda muka tsaya a wancan lokaci wanda malai yake cewa wa mujafatur rajuli yana magana ne na lissafi na mustahabbai na sallah kenan yake cewa mujafatur rajuli hakanan yana daga cikin mustahabban sallah shine nisantar namiji fi sujudi a cikin sujada wato za mu karanta ana fassara kamar yadda muka saba gaba gaba sai ana dawana karin bayani malai yace mujafatur rajuli hakanan da nisantar wa namiji fi sujudi a cikin sujada baina rukubataihi tsakanin guwayon shi wa baina mirfaqaihi da tsakanin marafikan shi guwayon hannun shi kenan wajen baihi da sasannin shi wa baina fakhizaihi da tsakanin cinayenan shi wa takbiru da kabbarura da kabbara inda shuru'i lokacin shiga fi af'alis salati a cikin ayyukan sallah illa fi takbiratul qiyami sai dai banda a cikin kabbara tsayuwa minitsna tayni daga raka'a ta biyu fa innahu domin shi yukabbiru ha yana yin kabbarta ba'da ma yastawi bayan ya daidaita qa'iman tsayi a wannan gaba abinda malai yake nufi shine yace yana daga cikin mustahabbai na sallah shine yake cewa mujafatur rajuli da nisantarwa namiji fi sujudi a cikin sujada baina rukubatai nisantarwa tsakanin guwayon shi wa baina mirfaqaihi da tsakanin guwayon hannun shi wajen baihi da sasannin shi wa baina fakhizaihi da tsakanin cinayenan shi abinda yake nufi shine wato idan mutun namiji wanda ba mace ba kenan idan ya zo cikin sujada to in yayi sujada guwayon hannu ne kai ya hade ta da guwayon shi na kafa an gane kada ya hade guwayon hannuwan shi da guwayon ta kafa lokacin da ya sujada ya matse su can kuma kada ya matse watan a tsakanin sasannin shi wato shine kamar hakarkarin shi kenan ya kamar ya gabe da mutsan shi da hamutan shi nan ne da ainihi a wazan sa ya hada watan ainihin hannuwa ne su game wannan lokacin to ba a so haka nan kas su game da guwayon kafa kas su game kuma da sasan jikin shi shine ma'anar cewa a mujafatu rajuli fi sujudi baina rukubatihi tsakanin guwayon nashi guwayon shi da kafa kenan wa baina mirfaqaihi da kuma tsakanin guwayon shi marafikan shi kenan na hannuwa wajen baihi da kuma sasannin shi wa baina fakhizaihi da kuma tsakanin cinayenan shi kuma kai ya game cinayenan shi ya dan fare su da cikin shi ko kubin jikin shi sashin jikin shi duka ana so ya dan buda ne ya dan buda hannuwan nashi haka kar su matse da juna amma ita mace an yi so ta tattara jikin ta gaba ɗaya shi yasa ya ce ga namiji amma ita mace ba a so da mata na buda jikin ta kamar kafafuwan ta ba sai ta buda kafafuwan ta ba kuma wurin sujada din ba sai ta buda hannuwan nata ba shi ita an yi so ta tattara jikin ta waje ɗaya haka ita mace ba to shi yasa kaji ya ce nisantar wannan miji sannan sai malai ya ce bayan wannan wata kabiru da kabbara inda shuru'i lokacin shiga fi af'alis salati a cikin ayyukan sallah wato shine kaman lokacin da zaka yi ruku'i to sadda kake cikin dukawa din zaka aka so kai kabbara ka ce Allahu akbar ba sai ka gama ruku'i in ka gama duka ne ba sai ka duka sannan zaka ce Allahu akbar a lokacin da kake cikin duka sannan ka duka kafin ka cikin ruku'in to sannan ake son kai kabbara ka ce Allahu akbar haka shi ma in zaka ce sujada shi ma lokacin da ka duka kafin ka kai ka aza goshin naka ga kasa aka so ka ce Allahu akbar haka lokacin da kuma ka taso da sujada shi ma kana dagowa ba sai ka zanna sannan zaka ce Allahu akbar a kana cikin dagowa zaka ce wa Allahu akbar an fahimta duk dai wadanda duk inda aka yi kabbara shi ne ka nufin wai ka yi ita kabbara din sadda ka shiga cikin wannan aikin da zaka yi ne wanda aka wa kabbara din to sai ya ce amma illa fi takbiratul qiyami sai dai a cikin banda kabbara tsayuwa minisna tayin daga rakabi guda biyu fa innahu domin shi kan wannan yukabbiru ha yana yin kabbara tani ba'da ma yastawi bayan ya daidaita ka'iman tsayi ma'ana shine duk inda aka ayyuka na sallah sadda zaka duka wasan nan zaka yi kabbara din amma idan kai raka'ayu ka zauna kai tahiyya to bayan ka ƙara tafiya zaka miki wa tsayi to ita wannan sai bayan ka miki tsayin daidai sannan aka son ka ce Allahu akbar kaga ita kenan sai ka gama miki wasan nan zaka ce Allahu ita kadai ce ake yi ake in za a yi kabbara din sai an miki tsayin daidai sannan ya amma saura duka sadda ka duka sadda zaka yi su komi na ne inda aka yi kabbara din to sannan ne ake so ka yi wannan kabbara din to shine yake nufi sai dai a cikin kabbara ta tsayuwa daga rakoi guda biyu to ita kuma yana yin kabbara ne bayan ya miki tsaye daidai kam sannan sai ya ce Allahu akbar sannan sai mallaci cigaba da cewa wattawarruku da satar da duwayen shi da kasa fil julusaini a cikin zama guda biyu wa baina sajdataini da tsakanin sujada guda biyu wa huwa shine an yufdiya wato yace huwa shine an yufdiya bi warikihi ya sadar da duwayensa al'aisar ta hagu ila al'ard zuwa kasa wai khurija rijlaihi ya fitar da kafafuwan shi jami'an baki daya min janibihi al'aymani daga gefen jikin daga gefen shi na dama wayan siba qadamahu al-yumna ya kafa kafar shi ta dama wa batinu ibhamil yumna cikin babban yatsar kafar dama ila al-ard ya zama yana ga kasa wa yasnilu yusra a wasnilu yusra a ya tankware kafar hagu wa ya dawo kafaihi ya azata funan shi ala fakhizaihi bisa ga cinin nansa a wannan gaba kuma abinda malaki yake magana kai shine yake cewa wattawarruku haka ne yana daga cikin musabban sallah at-tawarruku wato shine a sadar da duwaye ne yashi da kasa fil julusaini a cikin zama guda biyu wato zaman tafiya farko da tafiya ta biyu kenan in sallar da da tafiya biyu din kenan ko mai raka'a hudu kenan ko uku kamar irin magriba kenan ko kuma masa hudu irin azhar al-asr kenan isha'i to shine yake nufin duk zaman guda biyu gaba daya in zaka zauna ka tabbatar da in zaka zauna bisa ga duwaye ne ka tahabbun ne ka zauna ba a cika so ka zauna bisa ga ainihin kafar ka ba a ainihin so ya zama bisa ga duwaye ne ka ne ka zauna tahabbu bangaren hagun ko ba wajen dama ba to shine ma'anar wattawarruku da shine wattawarruku da sadar da duwayeniya da kasa fil julusaini a cikin zama guda biyu sannan wa baina sajdataini da kuma tsakanin sujada guda biyu wai ma'ana sadda kai sujada farko to sadda zaka duka cikin gurin yin ta biyu din to ita ma sadda ka taso din wannan zaman da zaka yi na tasowa tsakanin sujada din wannan guda biyu to shi ma ka zauna bisa ga duwaye ne taka ta hagu din shi ake so sannan a shi ma na wa baina sajdataini din sai ce abinda yake nufi cewa huwa shine an yufdiya bi warkihi al-aisari ya sadar da duwayne shi ta hagun ila al-ard zuwa ga kasa ya zama duwayne ta hagun tana ga kasa din daidai wani kuri jariji laihi sannan ya fitar da kafafuwan shi jami'an baki daya duk kafuwan naka gaba daya kenan ya zama su kuma ka fitar da su wa ya fitar da su min janibihi al-aymani ta bangaren jikin shi wato ta bangaren shi na dama ya zama kafuwan naka gaba daya ta dama din hagun din suna gefe guda wajen bangaren dama kenan sai da zakai wannan zama din sai ya ce wayan siba qadamahu al-yumna sai ya kafa kafar shi ta dama ya zama kafar ka ta dama tana tsaye ita kuma an fahimta sai ya ce tsayen da za ta yi kuma ya zamo wabadinu ibhamil yumna wato cikin babban yatsar dama ila al-ard ya zama yana ga kasa wato lokacin da ka kafa kainahin kawan taka sai ya zama kenan babban yatsan ka can inda farin yake da ciki kenan ya zama shi ga kasa ita kuma tana tsaye ka kafa ta daidai ita wannan kafa ta ga ta dama din an fahimta sai ya ce wai sunali yusura sai kuma watan ya tankware ita kuma ta dama ta hagu sai ya zama ita ta hagu tana tankware haka lankwashi kenan ita kuma ta dama tana kafe babban yatsa yana ainihin ciki ne yana kasa to shi wai sunali yusura kenan sannan bayan wannan zamu kuma sai wai da uka faihi sai ya aza tahunan shi watan tahunan shi na hannuwa ya aza su ala fakhizaihi bisa ga cinin nan shi ya zama ka aza hannunka bisa ga cinin nanka kar ka aza su kuma wani daban inda ba bisa cinin nan naka ba duk yana daga cikin mustahabai na sallah sannan sai mana ya ci gaba da cewa watta yamunu da damuntawa bis salami da sallama al mafarudi ta farilla li kulli musallin ga dukkan mai sallah wa huwa shine an yushira yayin nuni bi ra'sihi da kanshi qubalata wajhihi a gaban huskar shi waye ta ya mana biha ya damanta da ita kalilan kadan mana ya dan jiwa da ita wajen dama kadan bi haisu ta inda turasa fatu wajehi za a ga gefin huskar shi to shine mana yake cewa wato wata ya munku yace wata ya munu hakanan da damantawa ma'ana shine wai a dan juya kai karkatar da kai kadan bi salami da sallama al mafrud kuma sallama ta farilla ka san wato sallama akwai wanda yake isi ta farilla ta fita daga sallah kenan ko wannan ta farko din wanda zaka yi to shine yake nufin to ita wannan sallama in zaka yi ta dan juya kanna ka kadan shine ma nata ya mun damantawa ne shine wata ya mun da karkata kanka kadan wajen dama bi salami da sallama al mafrud wanda yake sallama ta farilla din kuma da kulli musallin ga dukkan mai sallah wai ma'ana ko liman ne kai ko mamu ne kai to duka haka ne ake so kai sai yace abinda ake nufi da damanta shine wa huwa shine an yushira ya nuni bi ra'sihi da kai ne qubalata wajhihi a gaban huskar shi wato ta wajen gaban huskar ka kenan ka nuni da kai ishara da kan naka sannan wata wayata ya mana bi asi kadan karkata wajen dama kadan biha da ita kan naka din kalilan kadan sai yace bi haisu ta inda turasafatu wajhihi za a ga watan gefin huskar shi ya zama kamar gefin wajen kuncin ka kenan za a ganshi gefi ba ana nufin fayi waiwaiwa za kai gaba ɗaya ba haka ba a'a kadan jiwa dai kadan za a danga gefin huskar ka haka kadan to shine malai yake nufi yana daga cikin mustahabbai na ita sallah din sannan sai ya ce wan nazaru da dubi ila mawdi istujudi zuwa wurin sujada fi qiyamihi a cikin tsayuwar shi wa mubasharatul ardi da rungumar ƙasa aw ma tumbituhu ko abun take tsirarwa bil wajhi da huska wal kaffaini da tafuna wal mashyi da tafiya ila salati zuwa sallah bi waqarin da natsuwar zuci wa sakinatin da natsuwar gabbai abun da malaka yake dafi a wannan gaba shi ma shine yake cewa wan nazuru haka nan dubi ila mawdi sujudi zuwa wurin sujada bi qiyamihi a cikin tsayuwar shi sanda kake tsaye kenan mana ya zama irin ka yana kallon daidai inda kake yin sujada inda kake azagoshin ka to lokacin da kake tsaye kana yin karatu haka na ake so ya zama irin ka suna kallon nan wurin kar ka daga kanka sama kware ka kuma ka duki kanka kware sannan kuma ka rika waiwayi ko wani abu ya zama irin ka suna kallon inda kake yin sujada da ainihi to shine ma'anar wato wan nazaru da dubi ila mawdi sujudi zuwa ga bigirin sujada ko kace wurin sujada fi qiyamihi a cikin tsayuwar shi sannan sai malai ce wa basharatul ard da rungumar kasa aw ma tumbituhu ko abun ta tsirar da shi din bil wajhi da huskar shi wal kafair da sabuna ma'ana shine in za ka yi sujada yake nufi wai ka yi sujada bisa ga kasa ko abun da yana ita kasa ta tsirar misali kila sai zama dutse ne wurin an fahimta ko ciyawa ne ko wani abu mai kama da haka dai ka kasa ta tsirar da wannan din to in irin wannan ba ku to an yi sau dai ma'ana zama ga kasa ka yi sujada shine ma'ana haka nan tahunan ka hannun ka suma ya zama suma ga kasa kake dafawa din zaka kidan in kai shin sallah bisa ka shimfida kafafuwan ka suna akan shimfida amma in zaka yi sujada hannuwan ka zaka aza su ne ga kasa da kuma goshin ka aza su ga kasa to kai musabbi din yayi saboda haka kidan yin sujada ga shimfida ya zama makruhi ne kamar yanda zai fada nan gaba to shine ma'anar watan wan bashar tsara da ko rungume kasa ba ya zama watan hannuwan ka sun dafa kasa daidai aw ma tumbitu ko abun ta tsirar da shi ya bil wajhi da fuskarka watan wajen sujada kenan wal kaffaini da kuma tahuna hannunka ya zama sun dafa ka kasa din ne sannan sai malai ce wal mashi da tafiya kasa ila salati zuwa ga sallah bi waqarin da natsuwa ta zuciya ya zama cikin natsuwa a cikin zuciya kasa ka je masallaci wajen sallah wasakinatin da kuma natsuwa ta gabbai ya zama ba gudu zaka rika yi kuma zaka je masallaci ba kai tafiya a hankali daidai ko da wata raka'a zata kuce ma ba laifi in ka samu ko raka'a ɗaya ne ka samu shikenan ka samu jami'i ne to shine natsuwa ta zuci da kuma ta gabbai sannan sai malai ce wa atidal sufufi da daidaituwar sahu wa tarku tasmiyati da barin yin bismillah fil faridati a cikin sallar farilla wa dhikru da yin zikiri ba'da salami bayan sallama minas salati daga sallah bir azkari da zikirura alwaridati waɗanda sun ka zo ma'ana wanda sun ka zo a hadisi ka kira a ayatul kursiyyi kamar karatun ayatul kursiyyi wat tasbihi da yin tasbihi 33 wat tahmid da yin tahmidi shine alhamdulillah 33 wat takbir da yin kabbara 33 wa katbil mi'ati da cika 100 bila ilaha illallah da cewa la ilaha illallah ba ambata da gaskiya sai Allah wahdahu shi kadai la sharika lahu ba abokin tarayya gare shi له الملك ملك يا تبت قريشي وله الحمد قديا تبت قريشي وهو شيء على كل شيء قدير ما يكوني أكندوك كومي wannan gaba abinda malaki ne shi shine cewa atidalus sufufi da daidaituwar sahu wato yana daga cikin mustahabai na sallah daidaita sahu kar ya zama an zo wajen sallah wato a wawware daban-daban can dai a'a abinda ake so a jira sannan a daidaita kar wani ya gaba wani ya baya haka ai zama dai an tabbatar da an jira sai ti daidai to shine daidaita sahu din yana daga cikin wato mustahabai na sallah sannan a bari kuma sai sahu na gaba ya cika sannan mai bi mashi haka ake so to shine a daidaito sahu din sannan watar ku tasmiyati bala ce da barin yin bismillah fil faridati a cikin sallar farilla wato shine idan mutum ya zo sallar farilla a wajen karatun fatiha ko wajen karatun sura ba sai yayi bismillahirrahmanirrahim ba a malikiya shi ne din makruhi ne yin bismillahirrahmanirrahim ba halaman bane wanda mun karanto dai a cikin ashimawi mun ji abin da malamai suka tafi akwai wanda suka ce makruhi akwai ma wanda suka ce akan cewa mustahabbi akwai wanda suka ce cewa ma wajibi ne wanda ma imamu shafi'i ya tafi akan cewa wajibi ne sai an yi bismillah ita cikin sallah ta farilla don shi a wurin imamu shafi'i in kai sallah baka yi bismillah ba sallar ka ta bace ba ta yi ba saboda haka wanda shi yasa maulana Sheikh Muhammad Tijani radiyallahu anhu shi ya tafi akan yin bismillah malikiya yake ba maliki ne shi amma dai yana yin bismillah a cikin sallah saboda fita daga sabani domin wancin ya ce wajibi ne sai an yi wannan kuma ya ce makruhi ne ba haramun ya ce ba daga sai Sheikh Tijani kalle cewa to in yayi dai ba halaman yayi ba ko da a malikiyar saboda haka bai da zunubi kenan ko a malikiyar sannan kuma in bai yi ba to kuma gashi saboda ladabi wajen Imam Shafi'i a ganin cewa shi wajibi ne sai an yi to shikenan sai shi yasa Sheikh Tijani yake yi din kaga yayi cikin sabani kenan in yayi dai ba sako yayi ba ko da malikiya din in yayi kuma ya zo da wajibi a can wajen Shafi'i Imam Shafi'i kenan saboda haka sai ya zama kenan ya fi don fita daga cikin sabani to wannan malamai suna cewa idan mutum ya fita cikin sabani yayi bismillah wannan babu komai kuma ba makruhi din bane mun dai karanto a cikin ashimawi abinda malamai suka magana cikin to saboda haka yin bismillah din a malikiya to makruhi ne ba halamun ba yawa saboda haka ba halamun bane ko da a malikiya don kai bismillah wajen sallah ba halamun ka aikata ba zunubi gare ka ba kuma ba sallar ka ta bace ba kuma ba ka da kabli ko ba a cikin sallar ta ka din ba sai kai kowace sai da ba sallar ka kuma ta yi ko da a malikiya din ya ka dai makruhi ne ko a malikiya amma Imam Shafi'i ya ce shi wajibi ne sai bismillah din to shi ne ma'anar watar ku tasmiyati bil fariza a cikin sallar farilla amma a malikiya a nafila kuma ba komi ana yin bismillah din duka dai karshen abun yana komawa ne ga sabanin malamai kan cewa ita bismillah din nan wasu ta yi akan cewa aya ce daga cikin fatiha shi yasa wasu ka dauka cewa dole sai an yi ta wajibi din ce don haka dai ne daga cikin ayoyin fatiha amma shi Imam Malik ya tafi akan cewa ba dai ne daga cikin ayoyin fatiha ba ita bismillah din ba to shi yasa shi yace ba sai an yi ta din ba sannan sai malaci wa zikiru haka nan yin zikiri ba'da salami bayan sallama minas salati daga sallah bil azkari da zikirura alwadijati wadanda sun ka tusgu a hadisi sai ya ce ka kira ayatul kursi kamar karatun ayatul kursi ko kamar da ibnu hibban da sauran malamai suka ruwaita cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda yake karanta ayatul kursi kafa daya bayan ya gama bayan kowace sallah ta farilla kowace sallah in ka karanta ce to ba abunda zai hana mutum shiga aljanna sai da rashin mutuwa kurum baka sai in baka mutu ba amma in dai kana karanta ayatul kursi kafa daya bayan kowace sallah ta farilla to mutuwa dai rashin mutuwa dai zai hana ka shiga aljanna amma da ka mutu sai ka shiga aljanna kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to wannan shine kuma Imam akwai riwayata Imam Tabarani shi kuma da ya kara cewa tare da mutum ya karanta kuma da kul huwallahu ahad to shine ayatul kursi kenan sannan sai malai ya ce watasbihu da kuma tasbihi salasan wa salasin 33 cewa subhanallahi 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 dan gane bayan an gama sallama sai kai subhanallahi subhanallahi 33 sannan watahmidu da walhamdulillahi 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 shi ma 33 sannan watakbir da yin kabbara wallahu akbar 33 shi ma 33 sannan idan kai 33 din kaga in ka hada su gaba da 33 su uku kenan shi zai baka 99 to cikon na 100 din shi kuma sai ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir bayan ka gama su abin da zaka yi kenan to wannan shine wannan mustahabai na sallah din kuma sun kare da kaza mu shiga cikin makruhai na sallah wanda yake makruhi ne na cikin sallah wanda ba a so a yi ba amma da an yi bai bata sallah ba kuma ba a yi sujjada rabkan wa gare shi shine malaiki ta faslun rabewa a yace yukrahu du'a an karhanta yin addu'a ba'da takbiratul ihrami bayan kabbarar harma wa fil ruku'i hakanan da cikin ruku'i wa fit tashahhudil awwali da cikin tafiya ta farko wa ta'awudhu da yin a'udhu billahi minash shaitanir rajim wal basmalatu da bismillah fil faridati a cikin sallar farilla was sujudu da sujada alal bisabi bisa ga shimfida wal mindili da kyalle ko kace hankici tudai ne wa nahwihi da makamancin shi wa ala qarfil kunni da bisa gefen watan hannu riga shi abinda malaki magana yace faslun rabiwa wato shine wanda shi malaki magana cewa watan a wannan fasali yake cewa kuruhu du'a an karanta yin addu'a ba'da takbiratul ihrami bayan kabbarar harma wato bayan kai kabbarar harma kamin ka fara karatu to shine yake magana cewa makruhi ne yin addu'a amma malamai suna cewa sai dai banda wannan du'awul istiftah da ake yi din nan wanda yazo a hadisi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin ta bayan yayi kabbala kamin ya fara karatu to yana yin cewa Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta baina al-mashriqi wal maghribi Allahumma naqini min khataaya kama yunqa thawb al-abyad min at-tanasi Allahumma ghsilni min khataaya bil ma'i was-salji wal baradi wanda an ruwayo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan addu'a bayan yayi kabbala ta farko wato sabbe kabbala farko kenan kabbala harma kamin ya fara karatu yana karanta wannan addu'a din malamai suna cewa banda irin wannan addu'a amma dai sauran addu'a haka kawai bayan kai kabbala harma sai dai kawai ka kama wata addu'a kamin ka fara karatu to shi yake magana wurin sannan sai malamai ya ce wa fil ruku'i haka nan da yin addu'a cikin ruku'i shi ma ba yin addu'a cikin ruku'i idan kai ruku'i tasbihi kawai ake so ka yi subhanarabbiyal azim wa bihamdihi subhanarabbiyal azim wa bihamdihi karamci su uku kenan zuwa sama sannan wafi tashahhudul awwali haka nan yin tafiya addu'a cikin tafiya ta farko tafiya farko shi ma ba a yin addu'a sai ga ta biyu ne mun karanto shi a can shi ma baya ana yi ga tafiya ta biyu bayan an gama amma tafiya ta biyu ta farko ba a yin addu'a bayan ta ko kuma cikin ta sannan wa ta'awudhu da yin a'udhu billahi minash shaitanir rajim wal basmalatu da yin bismillah fil faridati a cikin sallar farilla kamar yadda muka yi bayani dazu cewa yin a'udhu billahi minash shaitanir rajim a sallar ta farilla makruhi ne da yin bismillah makruhi ne ko a karatun fatiha ko a karatun sura amma a malikiyya a imam shafi'i shi kuma ya tafi akan cewa falilla ne ko kamar yadda muka yi bayani garazun mun riga da mun karanto shi a can cikin littafin ashmawi wanda yayi magana cewa mashhuriyar magana a malikiyya shine watan makruhi ne yin bismillah da yin a'udhu billahi minash shaitanir rajim a cikin sallar falilla banda nafila amma yace amma sai dai an karbo wani zance daga imam maliku cewa halal ne kana iya yin bismillah din haka nan sannan yace an ruwaito daga ibnu maslama cewa mustahabbi ne yin bismillah din yace kuma an ruwaito daga ibnu nafi'in cewa wajibi ne watan ita yin bismillah din to dai wallahi alam wannan dai shine dai mun yoshi a can cikin ashmawi amma dai koya annan dai shi yasa muka ce shi wajjan shi radiyallahu anhu ya tafi akan dan fita daga cikin sahabbani tunda shi ba da kora a malikiyar dan kai bismillah din ba wai sallar ka tabbace ba iyaka makruhi ne kurum to shi yasa tunda imam shafi'i kuma ya tafi akan wajibi ne shi yasa shi wajjan shi ya tafi akan yin bismillah wajen karatu shi na sallar farilla Allah ya samu dace sannan sai malai ya ce wasu sujudu da yin sujada alal bisadi bisa ga shimfida shi ma makruhi ne yin sujada bisa ga shimfida da kaga kasa ake so mutun ya shimfida eh sujada kai wala min dila haka ne shin fida daga kyalle wala hawhi da makamancin shi wa ala qarfil kunni da kuma gefin hannun riga mutun shin fida shi yayi sujada gare shi duka makruhi ne amma la Allah babu laifi idan ya zama saboda kaman kila ana zafin rana ne haka kuma kila wato sai ya zama wurin ya dauki zafi inda zaka yi sujada to ba laifi ka iya shin fida hankicin ka dinka ko wani kyalle ko gefin hannun riga naka din sai kai sujada din wannan ba komai saboda larura ne wannan ko tsadinin sanyi a kasa din to ba da fi mutun yana iya yin wannan sannan sai malai ci gaba cewa wal iltifatu da waywaye ligayar daruratin ba tare da larura ba wa tasbikul asabi'i da sararraka yatsu wa farka atuha da laqasqasta ta ko kuma kace da wawware su wal abasu da wasanni da wasa bi khatamihi da zobin shi aw bi lihiyatihi ko da gemin sa wa takmidu basarihi da runtse idon shi wa rafuhu da dagawar shi ila sama'i zuwa sama wa dammul qadmai qadamaini da hada kafafuwan shi wa wad'ul yadi da azu hannu alal khasirati bisa ga kuibin shi anan wannan gaba abinda malaki magana ya ci wata shibikul asa wal iltifatu da waywaye ligayar daruratin ba don larura ba waywaye cikin sallah makruhi ne ma'ana waiwaya da shine waiwaya da watan fuskar kace kai dan duba din an fahimta amma in ya zama juyawa ne kai kafuwan ka sun juya sun baro alqibla baya to shikenan sallaka ta bace gaba daya amma ana magana in waiwaya ne kadai hakan ga da fuskar ka kuro to shi yake magana makruhi ne to kuma ba a so haka nan kaga balle yayi yawa kenan ko da kadan zakai kenan makruhi ne to kaga balle mutun ya mai da waiwaye ne zama shine aikin shi gaba daya duk kowace sallah duk sadda wani mashin zai wuce sai ka duba kaga me wane ne in wani zai wuce kasa sai kaga wane ne a ba a haka nan kai tsaye abin da kake bukata ka kalli alqibla sannan ya zama irin ka suna kallo inda kake yin sujada kamar yadda muka yi bayani a dazu to waiwaye dai makruhi ne a cikin sallah ba a yi ligai da darurati in ba na darura ne na dole ba a kama ba kuma kowane iri ne indai an ka juya an ka ba alqibla baya ko na darura ne sallar ta bace sannan wata tasbihul asabi da sararra tsaya tsun shi wato ka hada yatsun ka baki daya cikin wannan cikin wani kana sallah ba a haka nan wa farqa atuha da kuma rakwaskwas ta wato shi ne lankwas ya tsun nan suna kara din nan rakwaskwas din shi ma ba a yi makruhi ne ko kuma ka ce farqa atuha rarraba su ya tsun din duka makruhi ne sannan wal abasu da wasa bi khatamihi da zobin shi kana da zobi hannu amma kana sallah kuma kana wasa da zobin naka makruhi ne aw bi lihiyati ko wasa da gemin sa yana sallah kuma yana wasa da gemin shi ba a yin haka nan wa takmidu basarihi da runtse idon shi kana sallah ka runtse ido shi ma makruhi ne ba a yin haka nan an ce sai dai in kaman halaman ne kake ganin zaka kalla don gar ka kalli halaman din sai ka runtse idon ka wannan ba komai ko kamar yanda aka ce ga sallar waɗanda ake suke tsirara huntaye ba su da sutura to in har za su yi sallah jami'i to kowa ya runtse idon shi to sai in irin wannan ne amma haka kawai dai mutum runtse idon shi to makruhi ne a cikin sallah sannan sai malai ya ce wa rafuhu da daga shi ganin nashi idon nashi din ila sama'i zuwa sama kakka na sallah kuma ka daga ka sama kana ta kallon sama ba a yin haka nan shi ma makruhi ne sannan wa dambul qadamaini da hada watan kafafuwan shi kafuwan ka gaba daya sai ka hade su wuri guda ka dauko wannan ka aza saman wannan to shi ma ba a yin haka nan makruhi ne abinda ake bukata dai ka ware kafuwan ka musamman namiji mace ita kuma ta dan hada kafuwan nata din ba a so ta ware su sosai ita kuma sannan sai malai ya ci gaba da cewa wa wad'ul yadi da aza hannu alal khasirati bisa ga kuibin shi kakka aza hannuwanka bisa ga kuibin ka kamar wani bature ko wani ba su haka nan sai dai in abinda za a yi ko duk da shi a malikiya bai zo ba a yi shi bai zo a malikiya ba wato shine kafdu ko aza hannu bisa kirji amma ya inganta a hadisai da daman gaske cewa yin haka nan din sunna ne mutum ya yi kabadu ya aza hannuwan shi a bisa kirjinsa wanda shi yasa maulana shaikh ibrahim ya sallallahu anhu shi ma akan haka a malikiya ba za a yi ba amma maulana shaikh ibrahim radiyallahu anhu shi kuma saboda bin sunna ya tabbatar da cewa to ai tunda ya inganta a hadisai da dama to lalle za a yi har ya rubuta littafi musamman ya cikakkun bayanai kwarai da gaske akai a littafin nan nashi na raful malham amma rafa'a wa qabada iqtida an bi sayyidil anam ya cikakkun bayani sosai da gaske game da yankabdu din to nan malai yana magana cewa mutum ya azhanu shi bisa ga kuibin shi to makruhi ne sannan wata hadithun nafsi da firar zuci bi umuri duniya da al'amuran duniya wa hamlu shay'in da daukar wani abu bi kummin da gefin rigar shi gefin hannun rigar shi aw famin ko baki was salatu da sallah bi dariqi man yamuru bisa ga hanyar wanda yake wucewa bayna yadayhi a gabansa wa qatlul balguthi da kashi kudin cizo wal qamlati da kwarkwata shine qiyya kenan fil masjid a cikin masallaci abinda malaki yake magana shine ce wata hadithun nafsi haka nan da firar zuci bi umuri duniya da al'amuran duniya kana sallah amma kana tilisafin harkokin ka na duniya kai ne kaza kai zan yi kaza in gobe zan yi kaza ko an jima zan yi kaza ko in gama sallah zan yi duka ba a son wannan zuciyar ka tana maka wannan hira din ko mun karanto shi a cikin hadari ne ko wanda ya magana cewa wannan din yana rage tunanin al'amuran duniya yana rage mala da sallah ne saboda haka makruhi ne ba a yin tunani da hira ta zuciya a cikin sallah na al'amuran duniya amma an ce ba komai inga al'amuran lahira ne zuciyar ta take tattaunawa kai ne wannan ba komai inji malamai sannan wa hamlu shay'in da daukar wani abu bi kummin da gefin hannun rigar shi ya zama ka dauko wani abu karun guri to shine daukar wani abu da gefin hannun rigar shi kada mutum ya sa wani abu wanda zai rika mai yawo yana jin motsin sa har ya dauka masa hankali to ba a so haka nan aw famin ko kuma bakin shi mutum ya sa wani abu cikin baki yana sallah koda ba abinci ne wanda mutum zai tauna ya hade ba sa wani abu cikin sallah baki makruhi ne shi ba a yin haka nan sannan was salatu da yin sallah bi dariqi man yamuru ga hanyar wanda zai wucewa bayana yadayhi a gaban shi mai sallah din ka san lalle nan wurin bin wani ne yana iya bi wurin ya wuce kuma sai ka zo ka sallah wurin to makruhi ne ba a son haka nan idan ma har ka tabbatar da cewa shi wannan mutumin wanda zai bi ya wuce bai da wurin bi sai nan to in ka aza sallah wurin in ya biya wuce kai an mai laifi fa kai da zunubi kai da kai sallah wurin in dai kana da wani wurin da bai inda za ka koma kai sallah din kuma baka sa sutura ba sai in ka sa sutura to wannan kan ba komai to shine yin sallah ga haya wanda yake cewa bai ne dai a gaban shi sannan waqatul barghuthi da kashi kudin cizo wata Hausa ana cewa ga zunzumi to kashi shi a cikin masallaci wal qamlati da kuma kwarkwata shine ana cewa qiya wata Hausa shi ma to kashe su fi masjid a cikin masallaci mutum ya rika kashe su to fi ba makaruhi ne ba a su haka nan a kashe su cikin masallaci din to alhamdulillah wannan shine a kashe wannan babi na makaruhan sallah sai mun dawo insha Allah sai mu tashi ka abun da suke bata sallah da ka za mu tsaya nan sai mun sake dawo Allah ya ta muna fatan inda muka daidai Allah karba mana kurakuran mu Allah ya yafe muna Allah fahimtar da mu daidai ba mu ikun gyarawa alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan uwan ku a cikin addinin musulunci sunusi shek ibrahim dan malam nasara gode da zamfara cikin najeriya wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.